Yeah, I'm a chillin' boy.
Baba kasi aka kala. Yeah, man. Young kiddo.
Baby dance, zan buga banga irin kaunar ki nake ta bukata. No be like kar da ki manta. I swear to God kauna kin nuna ta. Baby na mai kan fata irin kyawun ki sai masarauta. Baby na ki kwanta ki huta. Dan Allah ki sana aranki ki sana aranki. Dan Allah ki sana aranki baby ki sana aranki. Dan Allah ka sata ta sani kido ka sata ta sani. Dan Allah ki sana aranki ki sana aranki. Dan Allah ki sana aranki.
Wait, she di dance taji banga, she di move taji banga, she di loud taji kick another ganga. Bam bam bam, we na looking for the banga banga banga, we na kuna musu banga banga banga.
Musaki bang, mudinga branging. Yes, look at me, suna takuran da tagging. I did rap kajuwe, so suke na kara banging. Yemana, ko wana gumu na tashin shida banging. We, jiggy jiggy aiki na kamara agogo. Baba bamu santa basu katurat da kaida mango ke. Di chicken samarinki, ai babu dogo like me.
Muki na sangari na gideko.
Chilling with the fans, haters, mumu su door stop. Boom, yanzu ko ina di gari munyu booster. Peaks. So scam you supposed to. Me I know the bad boy. People call me master. Hey, I eat any Babu Saifi and Zugoyi now soon as an edani. He say banga Daji touch a dollar say dani. Mumi ke kashe irin kit and gabonsu zugeni. These guys she feeling me.
Where? She the dance Daji banga, she the move Daji banga, she the loud Daji kit another ganga. Bam bam bam, we na rocking for the banga. Banga, banga, we na kuna musu banga. Banga
ta fara wane ma fitila sama kiyanki sa fara ladama akan kaunar ki nake yin kwalla baby ki ganna a tv ki kalla kalar kyawun ki haske billa emana garukon amana yar fara doguwa ki ganni ki nuna on top ki ta baka buwa.
She the dance taji banga, she the move taji banga, she the loud taji kick another ganga. Bam bam bam, we na rocking for the banga banga banga, we na kuna musu banga banga.